Sama da shugabannin kasashe 30 ne suka gabatar da jawabansu a jiya, wasu a zauren taron, wasu kuma ta hoton bidiyo daga kasashensu suka gabatar da jawabansu. Kimanin kasashen Afirka hudu ne suka gabatar da jawaban nasu da suka hada da demokradiyyar jamhuriyar Congo da Misra da Zambia da kuma Somalia. Shugaban Amurka Joe Biden da ya jawabi na biyu a zauren taron bayan da shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro ya kammala jawabinsa. Wannan ne karon farko da ya halarci taron kolin Majalisar Dinkin Duniya a matsayinsa na shugaban kasa. Kane ya fara jawabinsa ne da bayyana wa duniya cewa Amurka za ta ci gaba da aiki tare da sauran kasashen duniya. Sai dai Biden ya bayyana irin gudunmuwa da Amurka ke yi wa yaki da annobar coronavirus.
Already, the United States has put more than $15 billion toward global COVID response.
Yake tunin Amurka ta saka dala biliyan 15 a yaki da COVID-19 a duniya. Mun aika da allura miliyan 160 zuwa ga wasu kasashe, ciki har da allura miliyan 130 da mu kanmu muka raba, da kuma kashin farko na allura rabin biliyan guda da muka sayi daga Pfizer muka bai wa shirin tallafin rigakafi ta
COVAX.
Shi ko shugaban Iran Ibrahim Ra'isi ya fara jawabinsa ne da cancakar takunkuman da Amurka ta dora wa kasarsa a matsayin wani yaki a kaikaice. Kane ya yi amfani da jawabinsa na farko a Majalisar Dinkin Duniya a matsayinsa na shugaban kasa, ya yi kira ga Washington da ta sake duban manufofinta a yankin da kuma siyasar rarraba kawuna a Amurka. Shugaban China Xi Jinping yana cikin shugabannin manyan kasashen duniya da suka yi jawabi a jiya, wanda shi ma ya ce demokaradiyya ba haƙƙi ne na wata ƙasa ɗaya ba, illa tsari ne da mutanen kowace ƙasa za su mora. Shugaban Xi ya yi alƙawarin cewa China za ta ci gaba da ƙoƙarinta na aiki tare da Majalisar Dinkin Duniya zuwa wani matsayi. China za ta yi manyan taimako ga kyawawan ayyuka da majalisar ke yi. Shugaban ƙasar Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad Farmajo ya gabatar da jawabinsa ta hoton bidiyo yana cewa
Somalia's economy has been heavily impacted by COVID-19 pandemic like everyone else in the world.
COVID-19 ta yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin Somalia kamar kowace ƙasa a duniya, amma wannan bai sa mun karaya ba wurin kokarin farfado da tattalin arzikin namu. Nasara da muka samu wurin waɗannan sauye-sauyen ta ƙarfafa yarda tsakanin gwamnatin Somalia da jama'a da ma abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa. Muhammad Mada jami'i ne a ofishin magajin garin birnin New York wanda yake bibiyar taron kolin Majalisar Dinkin Duniyar. Ya bayyana min irin sakonni da yake so ya ga sauran kasashen Afirka da suka rage za su yi jawabansu sun bayar.
Gaskiya sakon da ya bai wuce idan muka duba yau coronavirus yadda yake, ba mu san kasashenmu na Afirka nawa aka ba su wannan allurar rigakafi, saboda yanzu shi ne abin da kuma kasashen Afirka suke bukata. Sa'annan kuma taimako na wato kasuwanci. Idan muka duba shi coronavirus lokacin da ya samu shiga sosai, yawancin kasashe an kukkulle kasuwanni da sauransu, kuma wannan duka ya affect masu kasuwanci. Saboda shi dole ya kamata su kasashen da suke da iko su taimaka ma kasashen Afirka.
A yau ma za a ci gaba da jawabai a muhawarar da ake tafkawa a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya na cikin 76 a birnin New York. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka.